Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 12 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahara da kanin labarai.
Amurka da Burtaniya da wasu daga cikin kawayenta sun kaddamar da wasu jerin hare-hare akan mayakan kungiyar 'yan tawayen Houthi, bayan da kungiyar ta kai wasu hare-hare akan jiragen ruwan kasa da kasa a tekun Bahar Maliya da yankin tekun Aden. A gefe guda kuma, Rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a domin tattauna hare-haren soji da Amurka da Burtaniya ke kaiwa a ƙasar ta Yemen.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin Najeriya ta baiwa gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP nasara. Tana mai watsi da nasarar da kotun ɗaukar ƙara ta baiwa Nasir Yusuf gawuna na jam'iyyar APC.
Ba abinda za mu ce da wa'annan alƙalai sai Allah ya saka musu da alheri, domin na kasansu sun yi taji, sun zo sun gyara. Al'ummar jihar Kano ne maza da mata suka zo suka zaɓi Abba ba kofi.
Za kuma a ji sakamakon wasu makamantan shari'un daga jihohin Bauchi, Legas, Zamfara da dai sauransu. Sannan za a ji ƙarin bayani kan musayar wutar da aka yi tsakanin sojoji da 'yan ta'adda a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo batun takaddamar da ta biyo bayan sirrinta rashin lafiyar sakataren tsaron Amurka Leo Austin. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Amurka da Burtaniya da wasu daga cikin kawayenta sun mayar da martani akan mayakan Houthi, inda suka kaddamar da wasu jerin hare-hare da aka tsara domin murƙushe ƙarfin mayakan kungiyar waɗanda ke samun goyon bayan Iran, bayan da kungiyar ta kai wasu hare-hare kan jiragen ruwan ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya da yankin tekun Aden. Da yammacin ranar Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai jerin hare-hare a wurare sama da 60 a wasu yankuna 16 da ke ƙarƙashin ikon 'yan Houthi na ƙasar Yemen, waɗanda suka haɗa da na'urorin sarrafawa da ma'ajiyar makamai da na'urorin harba makamai da kuma wuraren yin kayayyakin. Kakakin kungiyar 'yan tawayen Houthi ya ce harin ya yi sanadiyar mutuwar mayaka aƙalla 5 tare da raunata wasu 6. Ba tare da bayyana wuraren da aka kai harin ba. Jami'in tsaron ya ce hare-haren da Amurka da Burtaniya suka kai tare da taimakon kasashen Australia, Canada, Netherlands da Bahrain an harba su ne daga jiragen yakin sama, jirgin ruwa da kuma jirgin ƙarƙashin ruwa. Manjo General Pat Ryder shi ne kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon.
And so we know that Iran has a role to play in terms of helping to cease this reckless danger.
Yace mun san cewa Iran na da rawar da za ta iya takawa wajen taimakawa a kawo ƙarshen wannan mummunan ayyukan na 'yan Houthi. A gefe guda kuma, Rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a domin tattauna hare-haren soji da Amurka da Burtaniya ke kaiwa a ƙasar ta Yemen. Amurka da Burtaniya sun kaddamar da hare-haren ta sama da kuma ta ruwa kan sansanonin sojin Houthi a ƙasar Yemen a matsayin martani ga hare-haren da kungiyar ta kaiwa jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Lamarin da ke nuna cewa yakin da Isra'ila take yi da Hamas a Gaza na ƙara faɗaɗa. Kakakin 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen ya ce babu hujjar kai harin na Amurka da Burtaniya, ya kuma ce ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iran za ta ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa da suka nufi Isra'ila. Cinikayya tsakanin China da Rasha ta kai wani matsayi mafi girma a shekarar 2023. yayin da cinikayya tsakanin China da Amurka ta yi ƙasa a karon farko cikin shekaru hudu sanadiyar rikice-rikicen da ake fama da su masu nasaba da siyasar duniya. Alƙaluman jami'an kwastam sun nuna cewa cinikayya tsakanin China da Rasha ta haura sama da dala biliyan 240, lamarin da ya cilla hasashen dala biliyan 200 da ƙasashen biyu suka yi wanda makota juna ne. Wannan adadi ya kasance mafi girma a tarihi ga ƙasashen biyu wanda suka samu ƙarin kusanci a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki tun bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a shekarar 2022. Beijing dai ta sha suka daga ƙasashen yammacin duniya dangane da matakin da ta ɗauka a kan yaƙin Ukraine, inda ta ci gaba da jaddada matsayinta na 'yan baruwanmu. Ita dai China ta ƙi sukar mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine. A bara an ƙiyasta darajar kasuwanci tsakanin Amurka da China a kan dala biliyan 664, adadin da ya ragu da kashi 11.6 idan aka kwatanta da shekarar 2022.
To, an jima kaɗan, Zahara za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda kotun ɗaukaka ƙara ta baiwa gwamnan Kano Abubakar Yusuf na jam'iyyar NNPP nasara. Tana mai watsi da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta baiwa Alhaji Nasiru Gawuna na jam'iyyar APC nasara. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari da cikakken rahoton.
Da kimanin karfe 12 ranar nan ta Juma'a ne kotun kolin wadda ta yi zamanta a can Abuja ta tabbatar da Abubakar Yusuf a matsayin gwamnan Kano, al'amarin da ya kawo ƙarshen cece-kucen da ya dabaibaye fagen siyasar Kano a 'yan watannin da suka shuɗe.
Abdulaziz Ayuba, alhamdulillah, na gode wa Ubangiji na Allah. Ubangiji ya rika ya shiruko nan da shekara 8 albarma Annabi Muhammadu.
Sunana Muttaka Usman Shukura. Ni wannan abu ya faranta min rai na kware.
Yadda magoya bayan gwamnan suka rinka guje-guje akan ababen hawa kenan akan titunan Kano, suna bayyana murnar nasararsa a kotun koli a yau. Alhaji Sunusi Saraja Kwankwaso, da ke zama mai baiwa gwamna Abubakar Yusuf shawara akan harkokin siyasa, na cewa
kotun koli ba abinda za mu ce da wa'annan alƙalai, sai Allah ya saka musu da alheri. Domin na kasansu sun yi tadi, sun zo sun gyara. Al'ummar jihar Kano ne maza da mata suka zo suka zaɓi Abubakar Yusuf.
Sai dai sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano, Honorable Ibrahim Zakari Sarena, wadda jam'iyyarsa ta sha kaya a kotun kolin a yau, ya ce
kada a ci mutuncin kowa, kada a wulakanta kowa, kada mutane su fito su nuna rashin yardarsu, kuma su yi addu'a Allah Ubangiji, Allah ya sa haka shafa alkhairi, su kuma Allah ya taya su ruku, mu kuma Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi.
Dangane da yadda za su tinkari aikin hamayya kuwa, Honorable Ibrahim Zakari Sarina na cewa
to wannan kuma ai za mu zo mu zauna kuma mu ga yadda za a kullo wa shi kansa tsarin gaba daya. A yanzu ai kaga muna zama ne na alhini, in kuma an zauna zuciya kuma ta huce, to sannan kuma sai a zo a ga abin da za a yi, musamman yanda suke ai campaign suke mana, kuma za su gaba da yi mana campaign in Allah ya so ya yarda.
Bayan gwamnan Kano, kotun kolin ta Najeriya ta tabbatar da kujerun gwamnan Bauchi da Plateau da Zamfara da kuma Ebonyi, al'amarin da ya sanya masani akan harkokin mulki da demokradiyya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, da ke koyar da wannan fanni a jami'ar Bayero, ke cewa
inda Allah ya nuna mana ƙarshen shari'ar zabe ko shari'un zabe, yanzu abu ɗaya ya rage shine samar da shugabanci na gari. Don haka wajibin su sudu kufa wajen samar da shugabanci na gari wanda baya ɗauke da bambanci ko tozarci ko wani tunanin ramuwar gayya, a wanda zai haɗa kawunan al'ummar da ake shugabanta, ya samar musu da alkhairi gwargwadon iko, ingije musu abubuwan da suke ƙi matakar iko, kuma abokan hamayya su kuma za su iya taimakawa al'umma wajen yin hamayya tsaftatacciya.
Tunde limamai a masallatan Juma'a daban-daban a sassan birni da kewayen Kano suka yi kuɗubarsu akan muhimmancin zaman lafiya gabani da kuma bayan sanar da sakamakon wannan shari'a. Kuma zuwa lokacin hada wannan rahoto, al'umma na ci gaba da harkokinsu na yau da kullun a birni da kewayen na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To gaida Mahmud, to kamar yadda ba a rasa ji ba, baya ga shari'ar zaben gwamnan Kano, an yanke hukunci kan shari'un wasu jihohin na Nigeria kuma. Don haka na tuntubi wakiliyarmu a Abuja, Halima Abdulrauf, don jin ƙarin bayani, sai ta ce.
Madalla, a zamanta na yau Juma'a na yanke hukuncin ƙararrakin ƙalubalantar matsayar kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe da na ɗaukar ƙara akan zaben jihohi bakwai. Kotun ƙoli ta tabbatar da nasarar gwamna Babajide Sanwo-Olu na jam'iyyar APC a jihar Lagos, inda ta yi fatali da ƙararrakin ƙalubalantar nasarar da ɗan takarar jam'iyyar Labour da na PDP suka shigar. Sai ta kwararsa Bala Muhammad na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi, wanda shi ma kotu ta tabbatar da nasararsa. Kotun ƙolin ta kuma yi watsi da hukuncin kotun ɗaukar ƙara na baya, inda ta tabbatar da nasarar Dauda Lawal na jam'iyyar PDP a jihar Zamfara. Takwararsa Francis Nwifuru ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a jihar Ebonyi, sai kuma soke korar Caleb Muftwang, inda ta tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar Filato. Tuni dai masana shari'a suka yi ta yaba da yadda abubuwa suka wakana a kotun ƙolin Najeriya, inda kuma magoya bayan jam'iyyu daban-daban suka nuna farin cikinsu, suna mai cewa kotun ta yi adalci.
To gaida Halima, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga zahara da cigaban labaran duniya.
Wata sanarwa da ofishin Prime Minister Birtaniya ya fitar ya ce Rishi Sunak na ziyara a birnin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, a yau Juma'a, domin bayyana wani sabon shirin tallafa Ukraine, ciki har da ƙarin kuɗaɗen soji kan yakin da take yi da Rasha. Sanarwar ta ce ana sa ran Sunak zai bada sanarwa cewa tallafin soji ga Ukraine na shekara mai zuwa zai kasance dala biliyan 3.2. Kuɗaɗen dai za su haɗa da kuɗaɗen makamai masu linzami da ke cin dogon zango, da tsaron sararin samaniya, da harsasai na manyan bindigogi, da kuma tsaron teku. Sunak ya fara ziyartar Ukraine ne a watan Nuwamba shekarar 2022, jim kaɗan bayan ya zama Prime Minister. Birtaniya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ke nuna cikakken goyon baya ga Ukraine. Birtaniya ita ce ƙasa ta biyu mafi girma wajen bayar da agajin soji ga Ukraine bayan Amurka, inda ta ba da jimillar dala biliyan 3.3 a shekarar 2022 da shekarar 2023. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a yau Juma'a cewa sojojin ƙasar Myanmar sun kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da gamayyar ƙungiyoyi marasa rinjaye da ke kai hare-haren saruka noke a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Gwamnatin sojan Myanmar ta tabbatar da faruwar lamarin. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Maonin ya bayyana cewa an kulla yarjejeniyar ce a tattaunawar wadda China ta shiga tsakani a ranar Laraba da Alhamis a Kunmin, babban birnin lardin China mai tazarar kilomita 40 daga kan iyaka da Myanmar. Manjo Janar Zomintone, kakakin Majalisar Mulkin Sojan Myanmar, ya faɗa a cikin wani saƙon murya da ya aikawa manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun gana a Kunmin, kuma bayan tattaunawar sun amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na wucin gadi. Ɓangarorin biyu sun ƙi yin biyayya ga wata yarjejeniyar da aka ƙulla a tsakiyar watan Disambar bara.
To gaida Zahar Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kafafen yaɗa labaran Najeriya sun yi ta bayar da rahotanni kan yiwuwar sake dawowar 'yan ta'adda a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna, da kuma sace ɗumbin mutane bayan wata musayar wuta tsakanin sojoji da 'yan ta'adda da dai sauransu. Kan haka ne wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina ya yi bincike sannan ya haɗo mana wannan rahoton. Hassan, gare ka.
Wasu jaridun Najeriya sun ruwaito cewar 'yan bindiga daɗi sun dawo da aikace-aikacen su akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda suka ƙara da cewar ko a baya-bayan nan an yi awun gaba da mutum 30 akan wannan hanya. To sai dai kuma hedikwatar rundunar tsaron Najeriya a cikin martani da Tamir ta ce ba wai batu ne na satar mutane ba, a'a, jami'an tsaro ne suka bude wa 'yan bindiga daɗi wuta da hakan ya shafi wasu fararen hula.
What happened on the Kaduna Abuja highway where the terrorists were going to cross the road?
Manjo General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan ke cewar abin da ya faru akan hanyar Kaduna zuwa Abuja shine wasu 'yan ta'adda suka zo suna kokarin ketare hanya, inda jami'an tsaro suka far musu, amma abin bakin ciki yayin da ake musayar wuta tsakanin bangarorin biyu abin ya rutsa da wasu fararen hula. Kaga wannan na daya daga cikin irin ababen da ke tattare da sha'anin yaki kenan. Abin da ya sa su kokarin ketare hanyar shine muna furoto da su ba za su iya zama inda suke ba, dole su gudu, kuma kokarin cin musu dole mu far musu.
Assure that they cannot terrorize citizens of this country anymore.
Ita ma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta yi watsi da jita-jitar cewar 'yan bindiga sun sace mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Na nemi ƙarin bayani daga mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan.
Wannan labari da mutane suka ɗauka na cewa an ɗauki mutum 30, a kuma wanda na ga sun rubuta mutum 85, a wannan labari ba haka yake ba. Abin da yake faruwa shine akwai faɗa da ake yi a yayin waɗannan ɓata gari da ake yi a Niger da Kaduna da kuma shi ma nan dajinmu na Kaduna. To wannan ya sanya suka zo ke so su kurosin hanya, kuma muka samu bayanan sirri cikin gaggawa na cewa daidai lokacin da ke ƙoƙarin tsallaka wannan hanya. To wannan ya sanya aka yi clashin tsakaninsu da rundunar tsaro. Sakamakon wannan clash aka yi, aka yi harba-harba tsakaninmu da su, wanda da yawan su sun mutu, wasu ma sun ji rauninnika, kuma wanda har ya haɗa da mutane masu wucewa. To inda abin na ya rutsa da su shine ta sanya har aka samu kusan mutum 7 da wanda suka samu rauninnika a jikinsu, wanda bullet ya samu broshin jikinsu, wanda a cikin gaggawa aka kai su zuwa
ASP Mansur Hassan, kakakin 'yan sandan jihar Kaduna. A gefe guda, masana tsaro irin su Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya ya kira ga jama'a da ma 'yan jaridu da suke takatsantsan da duk wani labari da ya shafi sha'anin tsaro.
Da su jama'a mabiya wannan hanyoyi da duka al'umma da kuma su kansu 'yan jaridu da sauransu, dole a yi wa jami'an tsaron nan adalci kuma a yi musu gaskiya. A dalili ko shi ne a duk lokacin da aka ji irin waɗannan abubuwa sun faru, da Allah jama'a su nemi sahihancin wannan labari ɗin, su tabbuki hukumomi wanda suke da haƙƙi a kan wayannan abubuwa kafin a je a yada abubuwan da ba daidai ba.
Eya Komodo Baba Gamawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan makon zai nazari ne kan rashin lafiyar da ya kai ga kwanciyar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a asibiti, lamarin da ya tada kura da kuma muhawara da 'yan takarar da ke neman tikitin zaben shugaban kasa da suka yi karkashin jam'iyyar Republican a nan Amurka. Yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Tufada gwamnatin Amurka ta White House da ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon a wannan makon sun ce suna yin nazari kan yadda sakataren tsaron kasar Lloyd Austin ya kai ga kwanciya asibiti a makon da ya gabata. Fadar ta White House ta ce tana kuma bincike kan dalilin da ya sa ba a sanar da ita ba, bayan da Austin ya mika ragamar ayyukansa ga mataimakinsa Kathleen Hicks a lokacin da ya kwanta a asibitin. John Kirby shi ne kakakin Majalisar Tsaron Amurka.
But yes, of course, we were all curious to know. He's the Secretary of Defense.
Ya ce lallai dukanmu mun zaƙo mu san me ya faru. Shi ne sakataren tsaron Amurka kuma kusa ne a wannan gwamnati, saboda haka mun zaƙo mu san me ya faru.
He's a key member of this administration, so we were all very curious as to what put him in the hospital.
Austin dai shi ne mutum na biyu bayan shugaba Joe Biden wajen baiwa sojojin Amurka umarni. Bayanai sun nuni da cewa ya gamu da wata larura bayan wata ƴar tangarɗa da aka samu yayin masa wani aiki a ranar 22 ga watan Disambar bara, lamarin da ya kai shi ga kwanciya a asibiti a ranar 1 ga watan Janairu. Jinkabi da ya faɗa manema labarai cewa Tini Austin ya koma bakin aiki yayin da yake kwanci a asibitin. A ɗaya ɓangaren kuma, wasu daga cikin manyan 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban ƙasa a zaben bana sun tafka muhawara a karo na biyar a daren ranar Laraba. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis da tsohuwar wakilin Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ne suka fafata a wannan muhawara.
So
here, wacce ita ce za ta fara gangamin zaben dan takarar da zai tsayawa jam'iyyar Republican takara a zaben na bana. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka.
Tare da ni Mahmud Lalo. Masu haro baki ɗaya abinda ya sauka kenan a cikin shirin Duniyar Amurka na wannan makon, sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. Za madadin Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To gaida Mahmud, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
A yau za mu fara da saƙon Shehu Adamu Rajau ya ce, ya Ubangiji Allah, ka azurta ƙasarmu Najeriya da arzikin zaman lafiya, ka kawar mana da dukkan matsalolin da suka taru kuma suke neman yin aure su tare a ƙasar tamu, alfarmar wanda kai duniya da lahira domin shi. Wannan saƙo kuma ya ce, ina jajanta ma iyalai da ƴan uwan Isa Gusau mai magana da yawun gwamnan jihar Borno. Allah ya ji ƙanshi da rahama ya sa ya huta. Amin. Saƙo daga Ali Rabkana Gashuwa. Saƙo na gaba na haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Kwamrad Umar Babanya ya sabon gida tare da Kwamrad Hassan Hamza Silet Tankarkar a jihar Jigawa. Ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku. Muna kira ga al'ummar jihar Kano da su kai zuciya nesa kuma su karbi sakamakon hukuncin kotu a duk yadda ya zo domin ci gaba da zaman lafiyar jihar su. Babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi kuma shine tushen ci gaban ƙasa. Sako na gaba kuma ya ce, tabbas hukuncen da kotun koli ta yi a yau na shari'un gwamnoni hakan bai zo mana da mamaki ba, domin ita shari'a saɓanin hankali ce. Da wannan muke musu kyakkyawan zato a wasu shari'un a nan gaba. Da fatan Allah ya ƙara ba su kariya da ikon ci gaba da kwatanta adalci. Amin. Sako daga Abdulkadir Lawal Sha'iskawa Katsina, Sako na gaba naku ne Aliyu Usman Takalafiya da Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma da Mudassir Sani birnin Kebbi da Hamza Galadima birnin Kebbi ya ce, "Ina taya Abba Kabir Yusuf murnar samun nasara a kotun kolin Najeriya, ko da yake gaskiya ba shi nake so ba. Ina kuma jajanta magwani na wato Yusuf Gawuna. Allah Ubangiji shi sa haka shine mafi zama alkhairi zuwa gare ka. Amin tuma amin." Sakon Aminu Kano Maida kuma ya ce, "Assalamu alaikum VOA Hausa. Masu yunkurin dauke mana transformer a garinmu na Maida, ya kamata ku janye kudurinku don kaucewa rikici, duk da cewa dan kwangilar ne ke yunkurin dauke mana ita, don ba za a kawo mana wutar bato a bar mu da transformer mu." Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ra'ayinka ne. Buba Mai Goro Gashuwa ya ce, "Nasar da Abba Kabir Yusuf ya samu a kotun koli ya nuna kananan kotuna suna tafka kurakurai wajen yanke hukunci, kuma ya kamata a gyara domin hakan zai iya haifar da rikici a cikin al'umma." To, mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonninku, mu kuwa za mu karanto ya gurgudo abin da ya sawwaka.
To, sannuki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
To, a taƙaicen, Amurka da Burtaniya da wasu daga cikin ƙawayenta sun mayar da martani akan mayakan Huti, inda suka ƙaddamar da wasu jerin hare-hare da aka tsara domin murƙushe ƙarfin mayakan ƙungiyar waɗanda ke samun goyon bayan Iran. Bayan da kungiyar ta kai wasu hare-hare akan jiragen ruwan ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya da yankin tekun Aden. Da yammacin ranar Alhamis, rundunar sojin Amurka ta ce ta kai jerin hare-haren a wurare sama da 60 a wasu yankuna 16 da ke ƙarƙashin ikon ‘yan Houthi na ƙasar Yemen, waɗanda suka haɗa da na'urorin sarrafawa da ma'ajiyar makamai da na'urorin harba makamai da kuma wuraren yin kayayyakin. A gefe guda kuma, Rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Juma'a domin tattauna hare-haren soji da Amurka da Burtaniya ke kaiwa a ƙasar ta Yemen. Amurka da Burtaniya sun ƙaddamar da hare-haren ta sama da ta ruwa a kan sansanin sojin Houthi a ƙasar Yemen a matsayin martani ga hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Lamarin da ke nuna cewa yakin da Isra'ila take yi da Hamas a Gaza na ƙara faɗaɗa. Cinikayya tsakanin Rasha da China ta kai wani matsayi mafi girma a shekarar 2023, yayin da cinikayya tsakanin China da Amurka ta yi ƙasa a karon farko a cikin shekaru huɗu sanadiyar rikice-rikice da ake fama da su masu nasaba da siyasar duniya. Alƙaluman jami'an kwastam sun nuna cewa cinikayya tsakanin China da Rasha ta haura sama da dala biliyan 240, lamarin da ya cilla a sashen dala biliyan 200 da ƙasashen biyu suka yi, waɗanda maƙota juna ne. Wannan adadi dai ya kasance mafi girma a tarihi ga ƙasashen biyu. Wata sanarwa da ofishin Prime Minister Burtaniya ta fitar ya ce Rishi Sunak na ziyara a birnin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, a yau Juma'a domin bayyana wani sabon shirin tallafawa Ukraine, ciki har da ƙarin kuɗaɗen soji kan yakin da take yi da Rasha. Sanarwar ta ce ana sa ran Sunak zai bada sanarwar cewa tallafin soji ga Ukraine na shekara mai zuwa zai kasance dala biliyan 3.2. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a yau Juma'a cewa sojojin ƙasar Myanmar sun kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da gamayyar ƙungiyoyi marasa rinjaye da ke kai hare-haren sarukan roƙe a yankin arewa maso gabashin ƙasar.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producermu Julie Lazarus Gresham, da kuma injiniyar mu ta yanzu Kelly Williams, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.